أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau litinin 27 da watan Rajab shekara ta 1443 Hijriya wadda ta dace da 28 ga watan 2 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun wannan littafi na mai albarka wanda yake sunan Darimi muna cikin muqaddimar shi babu cikin kitabu alamatin nubuwa wa fada'il sayyidul awwalin wal akhirin wannan kitab muna cikin kitab babai na 5 zan mu tashi hadisi na 25 babe na 5 hadisi na 25 kuma wannan shine darasin mu na 6 ko na nawa ne na 7 sunan Darimi din Abu Dawud ne wannan na 6 ne ko darasin mu na 6 abinda zan mu tashi yau shine babu ma ukrama bihi annabi sallallahu alaihi wasallam minta 7 ne to bar adadin da kan fahimi shakku yace babu ma ukrima bihi annabi sallallahu alaihi wasallam min tafjiril ma'u min asabihi baban dake bayanin abinda aka karramta annabi aka girmama annabi na tsubugowar ruwa tsakanin yatsin shi wannan baban kenan kun ga abinda yanzu muka wuce kuma a cikin hadisin sahih bukhari wannan bubugar ruwa daga tsakanin yatsin annabi alaihi salatu wassalam yana daga cikin mafi girman mu'jiza wadda aka bashi kuma yana nuna dalail na annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Nu'aym al-Asbahani Allah mashi rahama cikin dalailun nubuwa nashi yake cewa man ɗan uwa da tattauna ake kan dalailun nubuwa bai haƙi yana da Abu Nu'aym yana da littattafai na hadisi wanda suka tattaro hadisan da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kawai aikin su kenan shine dalailun nubuwa na Abu Nu'aym yake cewa da yazo wannan baban yace wannan yana daga cikin mafi abun mamakin da aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam na mu'jiza wadda mafi girma ce kuma ta yi nuni ga cewa manzo ne na Allah ta yi kama da mu'jiza ta Annabi Musa da aka ba shi ruwa ya bubugo tsakanin yatsu bar ma wannan ta yi matuƙa dan saboda wannan ruwa ne ya fito tsakanin jini da nama ya yi girman mu'jiza gami da a ci ruwa ya fito tsakanin dutsi dan saboda dutsi ya saba dama yana hudu ruwa Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani to haka nan wannan yake cewa al-Hafiz al-Bagawi cikin sharhi sunna yake cewa wannan mafi girma ne gami da mu'jizar da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa shi yasa malamai suka ce dukkan wata mu'jiza da kaga an ba wani annabi magabaci to in ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ta namu to ta limka ta wancan annabin da aka ba shine Imam Bagawi yake wada a sharhi sunna hadisi na 25 da zan mu tashi al-Imam Darimi Allah mashi rahama yake cewa haddasa akhbarana Isma'il ibn Ibrahim haddasana Shu'aib ibn Safwan an Abu ibn Sa'ib an Abi Duha an Ibn Abbas qala yace da annabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan annabi ya kira Bilal sallallahu alaihi wasallam fa talaba Bilalun lama sai Bilal ya nemo ruwa summa ja'a sannan sai zo fa qala sai yace la wallahi ma wajadtul ma yace wallahi ban samu ba ruwa ya ma'aikin Allah kenan annabi ya tura shi ya nemo ruwa ya zo ce wallahi ba a samu ba faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa hal min shannin yace akwai wata salka fa atahu bi shannin fa basada kafai salka wadda babu ruwa a ciki yace sai yazo da salka annabi ya shinguda hannuwan shi ciki yace fam ba asat ta hata yadaihi ainu yace sai ruwa yake bubugowa idani ruwa take bubugowa tsakanin yatsin annabi alaihi salatu wasalam fakana ibn mas'ud yashrabu ibn mas'ud ya kasance yana ta shan ruwan nan wa gairuhu ya tawadda wa sun shi kuma arwalla suke tai me yasa ibn mas'ud ya shagarta da sha dan saboda ya san ruwa ne na albarka kokarin shi albarka ta cika cikin shirda an yaso ya shiga arwalla shine yasa shi yana ta sha su suna ta arwalla wannan hadisin al-Imam Ahmad ya hudo shi cikin musnad din shi haka nan Haythum ya hudo shi cikin majma'uz zawaid da Tabarani cikin al-Kabir sun ce a cikin shi akwai wannan Ibn Sa'ib wa dahu Ibn Sa'ib shi kuma yana cikin wanda yayi ikhtiladi a karshen rayuwar shi kenan sanadin shi akwai mai dan rauni a ciki dan saboda rauni na ikhtiladi yana buƙatar tafsili al-Imam al-Darimi hadisi na 25 yake cewa Allah mashi rahama akhbarana Abu Nu'man wa kenan wane ne Abu Nu'man al-Hakam Ibn Nafi al-Hakam Ibn Nafi wanda mu gan shi yanzu a cikin sahih al-Bukhari kenan zuwan ya nuna mana Abu Nu'man darimi yana ruwaya daga gare shi, kuma dalibin shi al-Imam al-Bukhari yana ruwaya daga gare shi, duka malamin sa ne. Yace haddathana Abu Awana an al-Aswad ibn Qais an Nubayh al-Anzi qala qala Jabir ibn Abdullah, Jabir dan Abdullah yake cewa ga zauna mun yi yaki au safarna ma Rasulullah, mun bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa nahanu yawma izin bi'ata ashara wa mi'atan, mu kuma a wannan wunin mu goma sha mu goma 210 wani abu ne, 210 wani abu. Fa hadaratis salat, sai sallah ta hararto. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal fil qaumi min tahur, shin cikin mutanen akwai abun arwala, akwai ruwa. Fa jaa rajulun yas'a, sai wani mutun yazo yana tahiya bi idawatin, da wani makayi fiha shay'un mimma, a ciki akwai wani dan kadan na ruwa. Laysa fil qaumi ma'un ghayruhu, a cikin mutane babu ruwa sai wannan. Fasabbahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qadahin, sai annabi ya zuba shi cikin akushi. Yana wannan yan uwa rike kalma a wani guri, ita take taimaka ma mutun a gurare da dama kuma, dan gashi nan mun kare shi a can, kuma gashi mun gamu da shi nan, kuma a sunan Abi Dawud zan mu ganshi. Summa tawadda'a, sannan sai arwalla. Fa ahsana alwudu'a, ya kyautata arwalla shi. Summa sarafa, sannan ya tahiya shi. Wa taraka alqada, ya bar wannan akushin. Farakiba an-nasu zalika alqada, mutane suka hau wannan akushin. Wa qalu, sai ke cewa tamassahu tamassahu, ku yi ta shafa ku yi ta shafa. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana dan neman albarka ta sauran annabi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ala rislikum, ku nutsu. Hina sami'ahum yaquluna zalika, lokacin da ya ji su suna fadar haka. Fa wada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaffahu fil ma, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya azata hin shi a cikin ruwa. Wal qadaha, da akushin nan. Wa qala, sai ke cewa bismillah, da sunan Allah. Summa qala, sannan ya ce asbigut tahura, ku cika arwalla. Fa wallazi huwa btalani bi basri, yace ina rantsuwa da Allah da ya jarabe ni da ido na. Laqad ra'aytu al-uyuna, uyunal ma, yace wallahi na ga ruwa suna gudana. Ba wai magana annabi bace wannan sallallahu alaihi wasallam, magana marwayici ce, shine Jabir ibn Abdullah yake cewa na ga ruwa yana gudana daga idanu ruwa daga gudana tsakanin yatsin annabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarfa'aha, bai dauke ta ba, hatta tawaddu ajma'una, hayda suka yi arwalla ga baki dayan su. Kenan wannan dalail ne daga cikin dalailun nubuwa na annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma hadisin wannan sahihi ne, al-Imam Ahmad ya huddo shi, Ibn Khuzaimah haka nan ya huddo shi. Sai hadisi na gaba, al-Imam Ad-Darimi Allah mashi rahama yake cewa akhbarana Abu al-Walid ad-Dayalisi wa Sa'id ibn Rubai qala haddathana Shu'ba an Amr ibn Murra wa Husayn sami'a Salim ibn Abi al-Ja'd yaqul, sun ji shi yana cewa sami'tu Jabir ibn Abdullah, naji Jabir dan Abdullah qala, yana cewa asabana atashum, ishi ruwa ta same mu. Yace faja hashina, sai muka zabura da gudu muka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fanta haina ila rasulullah, kenan zabura al-jahash, irin wannan gurin ana nihin gudu, ka zabura da gudu kuma zuwa wajen neman dauki. Gudu na tahiya, neman dauki shine ake cewa jahsha fulan. Fanta haina ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai muka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a dahu fi taurin, sai ya aza hannun shi cikin akushi, cikin tasa. Faja'ala yafuru, sai ya hadu kawai yana ta hababaka, ka annahu uyun, kamar tafasa, ka annahu uyun, kamar ka ce idanuwa ce, min khalali asabihi, daga tsakanin yatsin shi. Wa qala, sai ya ce musu uzkuru sumallah, ku ambaci sunan Allah. Fasharibna, muka sha, hatta wasa ina waka fana, sai da ya wadatar da mu ya ishe mu. Wa fi hadisi Amr ibn Murra, hadisin Amr ibn Murra, fa qulna li Jabir, muka ce ma Jabir, kam kuntum, ku nawa ne? Kala, sai ce kunna 1500, mun kasance 1500 ne. Yace walau kunna 100,000 lakafana, kuma da ko mutun 100,000 ne da ya ishe mu, dan albaraka ce mu, zuwa ce ba yawan bane ba yake wadatarwa. Kuma waki a ce wa take sassauyawa, wancan da yace 80 da wani abu, wannan yace kaza, ko wannan an yi, ba wai cin karo da juna bane. Ko kuma ya kasance wani wanda waki a su ta game da ta wani, shi ya bada adadin da ya kai mubalaga, wani kuma ya bada adadin, amma ba kirga su akai ba, aka san mutun nawa ne. Wannan hadisi al-Imam Ahmad sahihi ne, al-Imam Ahmad ya huddo shi cikin Musnad da Ibn Khuzaimah. Sai hadisi na gaba, da 328 yake cewa akhbarana Muhammad ibn Abdullah ar-Raqashi, yace haddathana Ja'far ibn Sulaiman, haddathana al-Ja'ad Abu Uthman, haddathana Anas ibn Malik, haddathana Jabir ibn Abdullah. Wannan ruwaya sahabi daga sahabi, Anas yayi ruwaya daga Jabir, ruwayatul aqran kenan. Qala, sai yake cewa shaka ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rasulullah al-Atsha, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai kuka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na ishi ruwa. In an ambaci kada kosa, da in an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a rika sallallahu alaihi wasallam, wajibi ne fa ba mustahabi ba. Yace fada abi ussin, sai annabi yace a kawo mushi wani katan akushi, fasubba fihi al-us shine jam'in shi isas mufrad ne da ayunun da an baki yoyi shine isas in kuma ɗaya ne shine us kenan katan akushi fasubba fihi ma sai aka zuba ruwa ciki wa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda hufi sai annabi azza hannun shi ciki qala sai ce faj'altu anzuru ila al-ma sai na fara ina kallon ruwa yanbu'u uyunun min bayni asabi'ir rasulullahi yana ta tsubugo da korama ta ruwa a tsakanin yatsin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su yastaquna mutane suna tasha hattastaqa suna neman su sha hattastaqa nasu kullu ma sai da mutane suka sha gabaki ɗayan su babu wanda bai samu ba wannan hadisi na 28 al-Imam Ahmad ya huddushi cikin musnad in shi hadisi ne sahihi sai hadisi na 29 yake cewa akhbarana Ubaydullah ibn Musa wannan Bukhari ma yana ruwaya da gare shi an Isra'il an Mansur yan uwa yau da gobe take sa mazajen zaka ka rike su ta yadda ka san cewa akwai shi a can akwai shi a can akwai shi a can dan abubuwa ne tajriba yau da gobe mutun zai ga abin kamar bai yi wa rike su amma yau da gobe ba ma sa kanka kai har da ce su ba zaka har da ce su saboda yau sun wuce gobe sun wuce jibi sun wuce sukin ne dai kuma daga Ibrahim daga Alqama daga Abdullah yake cewa sami Abdullah bi khasfin Abdullah dan Abbas ya ji kishifewa girgizar kasa an yi a wani guri faqala sai yake cewa kunna ashaba Muhammadin mun kasance sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uddul ayatu baraka muna lissafa aya cewa albarka ce irin ayoyi in suka zo da mu'jiza ta Annabi muna lissafa ta cewa albarka ce yace wa antum ta'udduna hata khawifan ku kuna lissafa ta cewa tsoro ne abun tsoratarwa ne yace inna bainana nahnu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laysa ma'ana ma babu ruwa tare da mu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan da muku tunatarwa ce duk inda muka wuce lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ayi salati gare shi mun wanda yaji darasin mu na al-Imam an-Nawawi taqribun Nawawi ya je da al-Imam an-Nawawi yayi nasiha akan cewa duk inda ya wuce in so dubu zai wuce kada kai kyale sai a haramta maka albarka mai yawa yana daga cikin hujjar da al-Imam Ahmad yake cewa wanda suka yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sune ahlul hadis dan kullun suna ta maimaita shi ba tare da sun sani ba in hadisi dubu kai ka mishi salati so dubu dan ka ambace shi yace wadulubu ma ahu fadulun sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemo wanda akwai sauran ruwa tare da shi fadulu ma yace fa uti bi ma'in aka zo mishi da ruwa fasabbahu fil ina ya zuba shi cikin makayi summa wada akafahu fi sannan ya azata shi a ciki faja'ala al-ma'a yakhruju min bayni asabihi sai ga ruwa yana ta fitowa tsakanin yatsin Annabi sallallahu alaihi wasallam summa qala sannan yace hayya ala at-tahur ku zaburo zuwa ga abun arwalla al-mubarak mai albarka min Allah ta'ala daga Allah fasharibna sai muka sha wa qala Abdullah sai Abdullah yake cewa kunna nasma'u tasbihu azam kenan wannan na ruwa kenan sai ƙara musu ma wata mu'jiza yace mun kasance muna jin tasbihin abinci wa huwa yu'kalu ana cin shi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko loma zai kai baki tara subhanallahi subhanallahi kuma mu yace mun saba ma wannan ba abun mamaki bane wajen mu ku wannan karami ne kuka gani yake ne wannan hadisin nashi hadisi na 30 kenan na 30 ba dai nake so al-Imam al-Bukhari ya huddo shi da Tirmidhi da Ibn Khuzaimah cikin sahihin shi kun gani ba tare da na duba ma nace muku Ubaydullah ibn Musa Bukhari yana ruwaya da gare shi gasu muna kare hadisin gashi Bukhari akwai shi a cikin sahihin Bukhari hadisi na 30 akhbarana Abdullah ibn Abdullah ibn Numayr yau muka yanzu muka ganshi a cikin sahihin Bukhari cikin sanadin da muka karanto na sahihin Bukhari akwai shi yace haddathana Abu al-Jawab an Ammar ibn Zuraik an al-A'mash an Ibrahim an Alqama ana Abdullah qala yace zulzilatil ardu ala ahadi Abdullah an yi girgizar kasa a zamanin Abdullah fa ukhbira bizalik aka bashi labari ga wannan fa qala sai yace musu inna kunna ashabu Muhammadin mun kasance mu sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace naral ayati barakat muna ga ayoyi cewa albarka ce mu'jiza ta Annabi in tabbayyana he mu ga cewa albarka ce wa antum tarana hata khawifan ku kuma kuna ganin ta ne a matsayin tsoratarwa ga ta wannan girgizar kasa ku mun ga albarka da idan mu mu'jiza ta Annabi da idan mu ku kuma zamani ya tafi ga su dan tabi'ai ne yake gaya ma ku kuma abinda kuke gani girgizar kasa kenan da koi bambanci tsakanin ta mu mu'jizar da ku ta ku yace baina ma na hanu ma rasulullahi fi safarin sallallahu alaihi wasallam wani lokaci muna tare da Annabi cikin bulaguro iz hadaratis sala sai sallah ta halarto wa laysa ma'ana ma tare da mu babu ruwa illa yasiran sai dan kada fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima'in sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo mushi ruwa fi sahafatin a cikin akushi wa wada akafahu fihi sai ya azata hinshi a sama faja'al alma'u yatabaju sai ruwa ya kasa hadu yambaju yana tabbugowa min asabihi daga cikin tsakanin yatsin shi summa nada sannan yayi kira yace hayya alal wudu'i ku zaburo zuwa ga arwalla wal barakati min Allah da albarka daga Allah annabi bai sawa jiji da kai yace albarka daga gare ni yana raba ta zuwa ga Allah madaukin sarki fa aqbalan nasu sai mutane suka fuskanto fatawaddu suka yi arwalla waja'altu yace sai na fara la hammali ban da wata bukata illa ma urkhulu kamar da mun yi bayanin al-adadad cikin lugar larabci lugar larabci kanta tana ba al-adad ba wannan nake so al-ashbahu wan nazair na luga kaga da ja'ala nan gurin ja'ala bukaci bace sawa haka nan kamar yadda nan gurin fatafiktu ko kuma da sauran su dai ga sanan kowace kalma a gurin ta yace ban ni da bukata komai sai kawai in sa wannan yace ma udkhiluhu badani in sanya a cikin wannan kina fa aqbalanna waja'altu la hammali sai na fara ban ni da wani hammi ban ni da wata bukata sai kenan kaga hammi nan ba zaka fasara shi da bakin ciki ba sai kawai in sa shi abinda zan sa cikin ciki na dan annabi yace wal barakatu min la albarka daga Allah shi yasa nake ta gauga tunda albarka ce daga Allah in sa ta ciki na yace fa haddathu bihi salim ibn abil ja'ad sai na ba salim ibn abil ja'ad wannan hadisin fa qala sai yace kanu 15 sun kasance 115 ne kenan 1500 kin wannan lissahi ne larabawa da mu zan mu lissafa shi gwaranci ne 115 sune 1500 wannan hadisin al-imamu ahmad sahihi ne al-imamu ahmad ya hudo shi cikin musnad din shi da al-imamu nasa'i cikin sunan din shi wannan hadisan gaba ɗaya da ya kawo na bubbugan ruwa hanyoyin su ne yake kawo mana hanyoyi da dama kuma da waqi'akin tayi ta'addudi ba so ɗaya ba so biyu ba ga annabi alayhi salatu wassalam kuma duka sahihai kawai na ɗaya ne can na harko aka ce a cikin shi akwai aba ibn sa'ib yayi ikhtilali shi ma ba rauni bane ba tabbatarwar rauni bace sai kuma babu na gaba babu ma ukrima annabi sallallahu alaihi wasallam bi haninil minbar baban da ke bayanin abinda aka karramta annabi aka girmama shi da shi ma'ana wa karrama shi shine Allah yana kawo shi ne da wannan majahul bi haninil minbar da kara na wannan kara na minbari minbarin annabi alaihi salatu wasalam gashi icce ne amma a rawaito shi gashi yana kara mai sharhi yake cewa mai sharhi sunan darimi yake cewa Allah mashi rahama wannan yana daga cikin mafi girman mu'jizar da Allah ya girmama annabin shi alaihi salatu wasalam da shi kuma wanda yana daga cikin alamomi na annabta wanda al'ummomi sun cirato labarin nan jama'a bayan jama'a kuma ya shahara labarin a cikin al'umma hadisai da asar sun zo tili-tili jimiki-jimiki kenan kuma wannan ke nuna cewa tarihi bai ƙaryata ba tura ba sai sa su ƙaryata ba saboda suna girmama tarihi ba wanda ya isa cikin tura ya ce abinda ba mu gani da idanmu ba ai ƙarya ce in ya faɗa haka ne mu ce to mu ma yakin duniya na biyu kake cewa an kashe kaza ai tilar ya yi kaza duk ƙarya ce ba wanda ya isa ya ƙaryata sun san muhimmancin tarihi kuma gashi gaban jama'a ne ba mutun ɗaya ba Imam al-Ayyama Muhammad bin Idris al-Shafi'i Allah mashi rahama yake cewa abinda Allah ya ba annabin shi alaihi salatu wassalam bai taba ba ma wani annabi ba shine na karan icce ya rika kara yana kuka zuwa ga san ga haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka sautin shi kowa ya ji Amr ibn Tsawar yake cewa an ba Isa rayar da matattu wannan ya amma kuma wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam ya hi shi ma girma matacce ai dama ya taba zama da rayuwar shi kuma wannan da bai da ita ma rayuwar da har zai rika magana wanda bayanin nan na al-Imam Shafi'i ya zo a cikin manaqibul Imam Shafi'i haka nan al-Hafiz Baihaqi a cikin dalailun nubuwa yake cewa wannan hadisai suna nuni ga baki ɗayan su kuma masu inganci ne da cewa lamari ne na zahiri da suke nuna annabtar annabi alaihi salatu wassalam kuma mutum ba zai kare ta saboda sun saba mu hankali hadisi na 31 al-Imam Darimi Allah mashi rahama yake cewa haddathana Usman ibn Umar أخبرنا معاذ بن الألاء أن نافي أن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جزئين النبي ya kasance yana yin khutba zuwa ga wani kututturan dabino zuwa ga wani kututturan dabino yace falam mattakhazal minbara yayin da ya samu minbari aka rika mishi minbari hannal jizu sai wannan kin kututturan dabino yake ta kara hatta atahu sai da annabi ya zo mishi fa masahahu ya shahe shi da ayi kyali wannan talkhisin hadisin ne ikhtisarin hadisin ne da zai zo mana nan gaba yayi hadisi na 31 wannan al-Imam al-Bukhari da Tirmidhi sun huddo shi. Hadisi na 32 yake cewa Imam ad-Darimi Allah mashi rahama akhbarana Muhammad ibn Humayd haddathana Tamim ibn Abdul Mumin haddathana Salih ibn Hayyan haddathani ibn Buraida an abihi qal yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza khadaba idan zai khuduba qama sai yi sai fa dal al-qiyama ya tsawaita tsayuwa fa kana yushqu alaihi qiyamu hu tsayuwan nan take tana mushi wahala wannan tarihi at-tashri' ne zai bamu asalin dalilin da yasa aka shar'anta samun munbari shi ake cewa tarihi at-tashri' irin wannan abun ko wani abun a mai da asalin shar'antuwar shi a shari'a yaya ne aka yi samun faruwar shi yace fa ute bi jizin sai aka zo mishi da kututturan dabino na khalatin na uwar dabiniya fa hufira lahu aka yi rami wa kima ilajan bi aka tsaida shi dabra shi qa'iman yana tsailin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam fakana nabi sai annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam idza khadaba idan yayi huduba fatala alqiyama tsayuwa tayi tsawu alaihi a gare shi istanada ilai sai dan jingina zuwa gare shi fattaka alaihi sai jingina ga wannan dabi iccen da aka kawo mishi wutattaran dabina kenan wanne nuna mana cewa ba dabino bane wanda nan ya taso aka tarro shi ake huduba a'a bukata shi tasa aka kawo shi aka yi rami aka sa shi fa basara bihi rajulun sai wani mutun ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana waradul madina yazo madina bako ne zan wayi ma dan gari bane fara'ahu qa'iman ila janbi zarikal jizi sai ga annabi a tsaye a gehen wannan dabina fa qala liman yalihi minan nas sai yace ma wani wanda ke kusan shi cikin mutane law a'lamu anna muhammadan yahmuduni sallallahu alaihi wasallam da na san annabi muhammad zai yabe ni zai gode fi shay'in cikin wani abu ya rafuqu bihi wanda zai tosaya mishi la sana'atu lahu majlisan yaquma alai da na mushi wani abun da mazauni da zai rika zama a kan shi wannan mutunan kafinta ne yace fa insha Allah in ya so jalasa masha Allah masha sai ya zamana lokacin da ya so insha Allah kama idan ya so sai yayi tsaye fa balaga zalikan nabi wannan tsakanin shi da na kusan shi ne ya fada ce da annabi ya so da na mushi kaza kaza yake gunguni da mutunan shi sai wannan labarin ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce utuni bihi ku zo mini da shi fa atau bi suka zo da wannan mutun fa umira an yasna'a lahu hazihi almaraqi as-salas sai ya umarce shi yace yayi wannan matattakala guda ukun nan awl arba'i ko kuma guda hudu hiya la'ana fi minbar almadina wannan shakku ne daga mai ruwaya ukun shine tabbas saboda hadisan da zasu zo tabbatattu wanda suke kawo da lafazin uku malamai suka wannan bayani shakku ne daga gare shi amma ukun ita ce daidai wanda fi minbar almadina shine minbarin wannan da kake gani a madina yace fa wajada annabi sallallahu alaihi wasallam fi zalika raha sai annabi ya samu hutu a cikin wannan abun falan ma farakan annabi sallallahu alaihi wasallam jiz'a inda annabi ya rubu da wannan kututtaran dabino wa amada ila hazihi allati suniat lahu sai nuhata ya kasa da kenan ya fuskanci nuhatu wannan wanda aka mushi yace jaza al jiz'a sai wannan kututtaran dabino jazi'a yayi kashin hakuri kaga da jaza da jizi da zalishi kuma wancan da zai rajazi'a rishin hakuri yace fa hanna sai yayi kara kama ta hinnun naka kama yadda ta guwa take kara hina farakahun nabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubu da shi fa za'ama ibn buraida sai ibn buraida yake cewa daga baban shi dan za'am tana zuwa da ma'anar rayawa wadda ana shakku cikin zancen kuma tana zawwa da ma'anar wannan fada kai kala nan tana nihin kala qur'ani ya kawo su dukkan su da wannan ma'anonin guda biyu annan nabi sallallahu alaihi wasallam hina sami'a haninul jizi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaji karan wannan kututturan dabino raja'a ilaihi sai komo zuwa gare shi fa wada ayyadahu alaihi ya azza hannun shi sama wa qala sai ki ce ma ikhtar ka zaba ya kai kututturan dabino an agri saka fil makanin lazi kunta fihi in gina ka a cikin gurin da kake a gurin da kake kunta fihi kana nan in gina ka ka zama ka kama fatakuna kama kunta kasance kamar yadda kake wa in kunta in shi'ta in kuma kana so an aga suka fil janna in gina in kafa ka a cikin aljanna in dasa ka fatashrabu min arhar ya ka rika sha daga koraman aljanna wa yunu hada idanun ruwan aljanna fa ya hasun nabtuka ya'an wannan bubbugowa ka tayi kyau kai kyakkyawan kamawa a aljanna wa tasmita wa tusmira kuma kai ya'an itatuwa fa ya'kuluka fa ya'kulu awliya allah min samaratika waliyan allah su ci daga cikin itaciyarka wa na khalika kuma da ya'an itatuwanka yace fa artu in kana so in yi haka ka zabi ɗaya daga ciki ya ga kututtunan dabino ruwayoyi duka suke bayyana mana abin da aka yi yace fa za'ama annahu kan mu ga cewa ruwayar wani bai ambaci wani abu mu ce ai ƙaryatawa ce a'a wani ba da labari ne wani ya ambaci labarin duka wani kuma ya ambaci labarin daidai inda ya tsaya fa za'ama annahu sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yaqulu yana cewa na'am eh haka nake so qad fa'altu marrataini na aikata haso biyu fa sa'ila annabi sallallahu alaihi wasallam he aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace me yasa dan saboda annabi shi yake jin magana su wa'an jama'a baji ba suke annabi ne yake magana da shi kuma shi yake jin abin shi kamar yadda annabi Suleiman shi yake jin magana tsuntsaye da tattamana su da yake yi yan hawa da su bisan jimi ake cewa ba dan ba su Allah ya ba ba yace akhtaru an agrisahu ikhtara an agrisahu fil janna annabi ya ba su labari yace ai ya zaba ni cewa in dasa shi a cikin aljanna haka ya zaba kenan wannan ya zaba abin da yake mishi alkhairi wannan Allah sa mu shiga aljannan mu ce ayi tatuwan nashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin wannan na 32 al-imam sahihi ne darimi shi kadai ya rawaito wannan hadisin ba ka samu wajen kowa sai wajen shi Allah ji kan al-imam darimi hadisi na 33 yake cewa akhbarana muhammad ibn kasir idan muka ce haka muna nihin tsakanin kutubus sita ba wai dukkan littattafan duniya ba kutubus sita muke zance yake cewa an sulaiman ibn kasir an az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib an jabir ibn abdullah al-ansari qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam ya qoma ila jizin yana tsayuwa zuwa ga kututturan dabino qabla an yuji alal minbar kahin a sanya minbari falan maju ila minbar yayin da aka sanya minbari hanna zalikal jizu sai wannan kututturan dabino yake ta ƙara hatta sami'na haninu sai da muka ji ƙaran shi kenan nan Allah kuma yayi niyyar su ji su ma ƙaran kututturan dabino da ya zame musu ƙarhin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam fa wada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu alaihi sai annabi ya azu hannun shi bisa wannan dabi kututturan dabino fasaka na sai yin nutsu wannan hadisin shi ma al-imam an-nasa'i ya huddo shi da al-imam ahmad a musnad hadisi ne sahihi hadisi na gaba al-imam ad-darimi na 34 yake cewa haddathana muhammad ibn kasir haddathana sulaiman ibn kasir an yahya ibn sa'id an hafs ibn ubaydullah an jabir ibn abdullah qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya khadubu ila khashabatin yana yin khuduba zuwa ga wani kututturan icce falan ma suni al-minbar kenan khashaba can an bayan fassara mana ta dabino ce yayin da aka aikata mishi minbari fajalasa alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamana akan shi hannat hanina al-isha sai yake ƙara ƙara irin ta taguwa mai da wanda aka raba da danta wa zal isharu utlat kenan lokacin da taguwa mai yaya aka raba ta da diyanta al-azal to nan al-ishar ita ce taguwa ga da amma taguwa da larabci wanda tana da da sabuwa aihuwa ita ake ce ma al-isha wa yace hatta wada rasulullah sallallahu alaihi wasallam har sai da annabi ya azu hannun shi akan shi fasaka na sai yayi shiru wannan hadisi na 34 bukhari ma ya huddo shi as-jami da al-baihaqi ya huddo shi cikin as-sunan kin shi sai hadisi na 35 darimi yake cewa Allah mushi rahama akhbarana farwa haddathana yahya ibn zakariya an abihi an abi ishaq an sa'id ibn abi karb an jabir ibn abdullah daga jabir yake cewa hannatil khashaba haninan naqatil khaluj taguwa tayi kuka ba taguwa ba icce yayi ƙara ƙara irin na taguwa wanda ta kasance wanda an raba ta da ƴan uwanta al khaluj taguwar da an raba ta da ƴan uwanta tashi ta rabu da ƴan uwanta tana ta kuka ta same su to ha irin wannan kukan yayi tai al khaluj akwai ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da akai karatu bayan shi wani sai yayi sallah wasu yayi suna karatu na qur'ani a matsayin shi na liman yana bayyana su ma suna bayyana yace la alla ba'dukum qad khalajaniha wannan ku mai wa ya ja mini ita ya zabani ha yana ja ina ja kenan shine khalaja jan abu wanda a bata a badda shi kenan wannan taquwa batattawa da araba ta da ɗan wanta yace naqatul khaluj hadisi na ta wannan hadisi na 35 sahihi ne ahmad ya huddo shi da nasa'i amma cikin kubra a sunan al-kubra hadisi na 36 yake cewa darimi akhbarana zakariya ibn adi an ubaydullah ibn amri an abdullah ibn muhammad ibn aqil an al-tufail ibn ubay ibn ka'ab an abihi qala yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli ila jiz'in yana sallah zuwa ga kututturan dabino wa yakhutubu ilayhi yana khutuba kan shi iz kana bil masjid arisha lokacin da masallaci ya kasance rihin dabino gare shi rihin bawan dabino fa qala lahu rajul min ashabihi wani mutum daga cikin sahabban shi yace mishi ala naj'alu laka arishan taquma alayhi wa zam sa maka ba abubuwan dabino wanda zaka yi tsaya kan su ya rakan nasu mutane zasu ganka yawmul juma'a ranar juma'a kenan ka dago sama yadda mutane zasu ganka ba kasa ba yace wa tusmi min khudubatika kuma ka jiyar da mutane daga khudubarka kara na'am yace eh ina so kai fasana alahu salasu darajat sai mushi wannan mata takara guda uku gashi nan ta bayyana yace hunnal lati alal minbar wanda suke bisa minbari falan masu ne al-minbar yanda aka aikata minbarin wa wudi'a fi mawdi'ihi allazi wada'ahu fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka azashi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azashi kala sai yace falan ma ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wajen shi yuridu al-minbar yana nuhun minbarin nan marra alaihi sai ya wuce shi falan ma'ana ya wuce ya je wajen minbarin shi ya bar kututturan da bino tsohon yayi ne yace falan ma da ya wuce kawai khara al-jiza sai wannan kututturan da bino yake ta ƙara al-khuwar shine karanta karan saniya khara tace bakara na saniya hatta tasadda sai da ya tsage wan shakka ya fare ya tsage gida biyu faraja ilaihi rasulullahi sai fa masahahu bi yadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya komo ya shahe shi da hannun shi hatta sakana sai da ya nutsu summa raja'a ila minbar sanne koma zuwa ga minbarin kala sai yake cewa fa kana iza salla alaihi annabi ya kasance idan zai yi salla yana salla wajen shi falan ma hudimal masjid yayin da aka rushe masallacin akhadha zalika aljiz'u ubay ibn ka'ab sai ya dauki wannan kututturan dabina dan neman albarka falam yazal indahu hatta baliya bai gushe wayan shi ba har sai da ya tsuha wa akalatul arda gara ta cinye shi wa ada rufatan ya koma ridiggege ne a wajen ubay ibn ka'ab wannan kututturan dabina ya tsuha har yi gara ta cinye shi dan neman albarka wannan hadisin ibn majah ya huddo shi da ahmad hadisi ne wanda yake hasan na 37 yake cewa haddathana abdullah ibn sa'id haddathana abu usama an mujalid an abil wada an abi sa'id qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah ya kasance ya fadubu ila laziki jizin yana yin khuduba zuwa ga dabarar wani kututturan dabino ba na janib nan lazik shine janib fa atahu rajulur rumi sai wani mutum barume ya zo mishi kenan na an bayyana mana mutunan na ina ne fa qala sai yake cewa asna ulaka min baran zan aikata maka minbari tafadubu alaihi wanda zakai khuduba akan shi fa sana lahu minbaran hadha al-minbar allazi tarawu yace ya mushi wannan minbarin da kuke gani falamma qama alaihi an-nabi yayin da annabi yayi tsaye akan shi ya khudubu yana khuduba hannal jiz'a sai wannan kututturan dabino yake kara haninun naka kara irin ta taguwa ila walidha zuwa ga danta fa nazala ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabko fa dammahu ilayhi ya rungume shi fa sakana sai yayi shuru fa umira bihi sai akai umarni da shi an yi hufara lahu ayi mushi rami ayi dufanu abun ne shi to ina babu cin karo da juna can an ce wannan ya dauke shi kuma nan gurin an ce binne shi akai to malamai suka hada kan ruwaya cewa bayan an binne kin masallacin da ya rushe ana tonewa ubay ibn ka'ab ya tone shi ya samu sai ta hida shi wannan hadisi na 37 hadisi ne wanda yake cikin sanadin shi Aisyu ya kawo shi cikin sanadin shi akwai Mujahid ibn Sa'id wanda wasu jama'a sun raunana shi wasu jama'a sun inganta shi ga bayanan malamai na akan shi hadisi na 38 al-Imam yake cewa akhbarana Muslim ibn Ibrahim Bukhari yana ruwaya da gare shi haddathana sa'a qala sami'tu al-Hasan naji Hasan ya kumu yana cewa lamma qadiman nabiy sallallahu alaihi wasallam Madina yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ja'ala yusnidu zaharahu ila khashabatin ya fara sai yake jingina zuwa ga wani itaciya wa yuhaddisu nasa yake ba mutane bayani hadisi fa kasu jama'a suka yawa haulahu a gehen shi fa arada annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi an yusmi'uhum yajiyar da su fa qala sai ce ubnu li shay'an artafi ila ku gina mun wani abu wanda zan hau kan shi qalu kaifa ya nabi Allah suka ce ya zan mi ya ma'aikin Allah sai ce arishan ka arishin Musa ku yi shi kututturan wannan dabino kamar irin na annabi Musa nan babu cin karo da juna can wani mutum ya zo ya ce ba zan maka ba nan kuma shine yan nema kenan nan gurin malamai suke cewa me yiwa ya kasance bayan annabin ya nema kuma ba a kai gayi ba ana fama yin wannan mutumin kuma akai bisu ya zo kuma ya ce ko ummaka sai abin waki'a ta zamana guda biyu ya ce falamma an banau qala lahu al-hasan yayin da aka gina sai hasan yake ce qala al-hasan hasan yake cewa hannat wallahi al-khashaba ina rantsuwa da Allah ya ce nan qara yayi tai qala al-hasan yake subhanallahi yace abun mamaki halutu ta ga qulubu qaumin sami'u shin ana neman zakatan mutane wanda suka ji ma'ana wannan abu wa'azi ne wanda ya kamata a ce zuciya ta ji shi ta dauke shi Abu Muhammad yace ya ani haza yana nihin wannan kissa yake nihin cewa mutane su ji hadisi na 39 wannan hadisi ne wanda yake hasan ne Ibn Hibban ya kawo shi cikin mawaridiz zama hadisi na 39 yake cewa akhbarana Hajjaj bin al-Minhal haddathana Hammad bin Salama an Ammar bin Abi Ammar an Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu ila jazin annabi ya kasance yana khutuba zuwa kuturan dabino qabla an yatakhadha al-minbar ka hanyar riki minbari falam matakhadha al-minbar an don riki minbari wa tahawwala ilayhi yajwi zuwa gare shi hannal jiza sai wannan kututuran dabinan yayi kara fa hata danahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi wannan asalin kalma ihtadanahu mace ce ake cewa ihtanatil mar'a waladaha ta rungume danta ta gama shi a gaban shi haka da take shine asalin kalma al-ihtidan sai aka annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan ya mushi kenan fa sakana sai ya nutsu kala yace laulam aqtadinhu la hanna ila yawmil qiyama da ba rungume shi ba da yayi ta kuka zuwa tashin kiyama yace akhbarana al-hajjaj bin al-minhal haddathana hammad an sabit anas bi mislihi nan ya kawo mutaba'a ga wannan riwaya hadisi ne sahihi ibnu majah hudushi da ahmad hadisi na 40 na kusan karshe al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn yazid haddathana al-mas'udi an abi hazim an sahal ibn sa'ad duka hadisan ma'ana ɗaya suke koma shi yasa babu matsala kawo su duka yace hannatil khashaba allati kana yaqumu indaha yace icce wanda annabi yake tsayuwa wajen shi yayi kara fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayhi sai annabi ya tashi yaje wajen shi fawada ayyadahu alaiha ya aza hannun shi bisan shi fasakanat sai yayi shuru wannan hadisi na 40 mas'udi yana hadisi ne sahihi amma al-imam al-mas'udi yana da ikhtilafi a karshen rayuwar shi hadisi na 41 al-imam yake cewa na karshe kenan a cikin wannan babu haddathana muhammad ibn ahmad ibn khalif haddathana umar ibn yunus haddathana ikramah ibn ammar haddathana ishaq ibn abi talha haddathana anas ibn malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin allah kana yaqumu yawmul juma'a ya kasance yana tsayuwa ranar juma'a fa yusni da zaharahu ila jiz'in he jingina bayan shi zuwa ga wani kututtulan dabino mansubun fil masjid wanda aka kafa shi cikin masallaci kenan kun ga ta bayyana cewa kawo shi akai aka kafa shi can baya da aka yi bayani fa yaqdubu an-nas sai ma mutane khutuba fa ja'ahu rumiyun sai wani mutuna man ruma yazo rum inda papa roma yake yanzu fa qala sai yake cewa italiwa ala asna ulaka shay'an bazan aikata maka wani abu ba ta kaudu alaihi wanda zakka zamna a cikin shi wa ka annaka qa'imun ka kana tsaye kana zamna a bisan shi amma kuma kama kana tsaye fasana alahu minbaran sai wannan mutun ya mushi minbari lahu darajatani yana da wannan matattakara biyu wa ya kaudu ala salisa sai annabi ya hau bisa matattakara ta uku a bisan ta yake zamnawa ma'ana in zai zamna in za a ba hudu ba juma'a ba in zai zamna yayin nasiha yayi wa'azi dan hudu ba a tsaye ake yin ta sai an je zama ne ake zama tsakanin wannan dan an kawo da maganar da juma'a kan mutun ya cakuda falan ma ka'ada nabiyullah yayin da annabin Allah ya zamna sallallahu alaihi wasallam alal minbar akan minbarin nan khara aljaza'u sai wannan kusutar nabiyin yake ta kara ka khuwaru sawr kamar kara ta maraki kenan kun ganan ya nuna mana kalmar alkhuwar da muka yi bayani can baya kara amma na raƙuna saniya ko maraki dan saboda lugayi larabci da fadin yaran ta kowace dabba tana da karan da ake nasaba mata ba irin na Hausa bane ba yace hattar tajjal masjid har sai da masallaci ya cakude da sauti kenan huzunan ala rasulullah dan saboda bakin ciki ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan karan shi har sauti ya gama jama'a kowa ya ji ba sauti bane karami irtajja shine cakuda sauti ai tarubi da yawan dimi kamar ka shiga kasuwa da zaka yi cakudewan murya da sauti kamar yadda a wajen amin aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam in yace amin mamu suna ce amin hatta irtajjul masjid har sai masallaci ya cakude hadisi ne yana cikin bukhari fa nazala ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal minbar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko da minbari falatazamahu sai lazimce shi ma'ana gama shi da jikin shi wa huwa yaquru yana ta kara irin ta wannan maraki fa kenan daga jin kalmar da aka nasaba hi kasance ya karan wani iri ne yake irin na maraki ne ko saniya falam martazamahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimce shi sakana sai ya shuru sun makala sannan yace amma wallazi nafsu muhammad bi yadi ina rantsuwa da sarkin da ran annabi muhammad ke hannun shi laula artazimuhu da a ce ban lazimce shi ba yace lama zala haka za ila yawmil qiyama ba zai gushe ba haka yana ta wannan karan har zuwa tashin qiyama huzna ala rasulullah dan saboda bakin ciki akan ya rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi umarni da shi fa dufina aka binne shi wannan hadisi na 41 shine na karshe hadisi ne hasan al-imam at-tirmizi ya huddo shi ibn khuzaimah ya huddo shi kuma hadisi ne wanda yake albani ya sahaha shi nan zan mu takaita a dan yi hakuri mun yawaita dan saboda guri na mu kare wannan baban da hadisan duka ma'anarsa daya ya zama na gaba da mun zo sabon babe ne darasin bukhari ya cinye mana lokacin abinda muka fada daidai Allah ba mu lada na kuskure kuma Allah mana gafara wannan dukkan sai ƴan uwa suke nuna mana cewa hadisai masu yawa da mu'ujizoji na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuna mana annabtar shi suna da yawa wanda sun wadatar musulmi in zai yi bayanin daraja annabi bai buƙatar ya kawo wani abin da bai cikin sunnan ma'aiki dan bayyana girma annabi da bayyana daraja annabi ya kawo wasu abubuwa na shirme na ƙarya wanda a tarihi bisa faru ba wanda wannan gasa sun faru ko turawa bisa ƙaryata ka kawo wancan wanda turawa wanda sun karanci musulunci suna ji in sun ji al-mustashriqun wanda sun hardace sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kai su ce wannan ƙarya kake kai a matsayinka na musulmin kana ma annabinka ƙarya abinda bai tabbata ba mu muna da wanda ya tabbata a cikin sunnar ma'aiki akwai malaman mustashriqun da suka yi al-mu'jamul mufahara sunna al-fazil qur'anil karim a wannan janibin kahurai ne suka hadu suka yi sun karanci sunnar annabi yadda yadda kake tunani sun karance ta sama da babu wanda ya sai ja da su a wannan baban babu littahi kamar nasu kalma za su zo maka kalma yanzu wannan irtajja da muka zo zai su kawo maka a duk maganganun annabi a rayuwar shi kalmar irtajja so nawa ta fito daga bakin shi kuma a ina take a ina take a ina take kuma a ko ina wace ma'ana take ne in yace maka asha kalmar asha suka rattaba shi akan huruful mu'jam asha kala da zahaba duka kalmomin da suka wuto a annabi gaba ɗaya a rayuwar shi wanda sun tabbata an rubuta su a ina suke kalma guda nawa ce kuma da ina yayi amfani da su kuma me suke nihi a can me take nihi a can kuma kahurai suka yi wannan abu a wannan fannin dukkan wani mai bahasi bai isa bai wadatu gami da littafin su kuma kahurai ne makiya Allah kenan wannan yake nuna uwa mu tashi mu yi ilimi mu tashi mu yi karatu kan mu bari a bar mu baya wassalamu alaikum warahmatullahi